daga cikin waɗanda aka dawo da su dai akwai maza 97 da kuma mata 39 da ƙananan yara guda 8. Bisa Joseph Somake shine babban komanda na hukumar Naptip da ke yaƙi da safarin al'umma zuwa ƙasashen ƙetare shiyar Lagos.
Put together this year we have got over 5,600 or something returning mostly from Libya.
Yace zancen nan da muke a wannan shekara kadai an dawo da ƴan Najeriya fiye da 5,000 daga kasar ta Libya da kuma sauran kasashen waje, ko a yanzu nan ma sai da na samu rahoton cewa akwai wasu ƴan Najeriya 23 da aka dawo da su, ko kuma wasu 27 da aka dawo da su daga kasar Burkina Faso a makon da ya gabata.
I'm talking to you now, I've just been called that 23 came in from Gabon. Last week we received 27 from Burkina Faso.
A kasarin waɗanda ake dawo da su daga kasashen wajen dai musamman Libya da kuma masu yunkurin zuwa kasashen yammacin Turai sun fito ne daga yankunan kudancin Najeriya. To sai dai a karan farko na yi kicibe su da wani dan jihar Borno mai suna Idris, kuma yana gudanar da ayyuka ne na fentin gidaje kafin a kama shi a kuma garkame shi a gidan yari.
Wallahi mu muka je Libya muna tuni da kai na din muka aiki wai da zamu je mu san an kama mu shi ne da an kama mu an zo an zo mu a prison ba mu san laifin mu ma muna aiki waje aiki ne to an kama mu an zo ni dai an kama ni waje aiki ko aiki center ne an zo an sani cikin prison ina samu ɗan Najeriya wannan ran mun samu shi kuma suna cikin abin da cikin kasa har mun yi wata bakwai
da yau shi ka tafi Libya
ni tafi ana Libya 2012
da ina tafi ka tafi
hanyar Niger hanyar Sahara ta Niger.
Wata mai suna Chioma Eze yar asalin jihar Delta ta bayyana cewa an kama ta akan hanyar ta zuwa Turai inda ta yada zango a kasar ta Libya. Ta ce an kama ni tare da cin zarafi na al'amarin dai babu dadi a kasar ta Libya. Ba zan shawarci duk wani ko wata ɗan Najeriya ya je kasar ta Libya ba, domin kuwa babu dadi a kasarin ƴan Najeriya dai da ke ficewa daga kasar da kokarin zuwa kasashen yammacin Turai ta Libya suna zargin cewa akwai barazanar tsaro da ke da nasaba da Boko Haram, shi yasa suke neman mafaka a kasashen ƙetare. To sai dai a cewar Alhaji Ado Dan Sulu, ɗaya daga cikin shugabannin ƴan arewacin Najeriya, ya ce
kuma cewa ma na talauci ne to korafi ba gaskiya bane, domin kafin mutum ne wannan tafiya sai ya hada guzuri a kalla daga 100,000 zuwa miliyan 1 sannan yayi wannan gurbatacciyar tafiyar wanda kuma ba a Najeriya ba ko a kasar Turai ya ishe ka sana'a. Don haka abin ya zama musu jiki ne, kuma su mutanen suke yaudar su suke musu ƙarya da sun je za su yi arziki.
A makon da ya gabata ne dai shugabannin wasu kasashen yammacin Turai da suka hada da Faransa da Jamus da kuma na nahiyar Afirka da suka hada da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya sau kuna da wani kakarimin taro a birnin Abidjan na kasar Cote d'Ivoire da zumar kawo ƙarshen safarar al'umma zuwa yammacin Turai ta kasar Libya, bayan kuma matsalar da yanzu masu neman hijiran ke fuskanta a kasar Libya na bautar da su. Babban shirin murya Amurka daga Lagos.